This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na rana yau Talata 23 ga watan Yuli 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labaran.
To Aisha, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta samu ƙuri'un da za su ba ta damar zama takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Nuwamba a cewar AP. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya iso nan birnin Washington DC kwana guda bayan da shugaba Biden ya sanar da janye takararsa. Akalla mutum 157 ne suka rasa rayukansu a Habasha a wani yankin karkara bayan da aka samu zaftarewar ƙasa sanadiyar ruwan sama da aka tafka a yankin.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji irin ra'ayoyin da 'yan Afirka mazauna ƙasashen Turai suke bayyanawa a game da yiwuwar takarar Kamala Harris bayan da shugaba Joe Biden ya janye takarar shi tare da ayyana ta a matsayin wacce yake so ya mai gurbinsa.
Na gani ita za ta zo ne da mutukar canji wanda abu ne da zai ba duk duniya mamaki in har aka ba ta dama.
Nan za a ji cewa rundunar tsaron Amurka ta AFRICOM ta bayyana damuwa akan yadda ƙasar Rasha take ci gaba da neman yin kakagida a ƙasashen nahiyar Afirka.
Yayin da ba laifi bane kokarin cimma ga kaiwa ga alaka ta ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashe. Ina ganin yadda tarayyar Rasha ke ta karye dokokin ƙasa da ƙasa na zama barazana kai tsaye ga ka'idoji da manufofi irin na ƙasashen duniya.
Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Kuma shirin zai dora ne akan batun ingantattun iri ko kuma GMO da Farfesa Abdullahi Mustafa ke bayani. Sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ka aiko mana ta email. To amma yanzu sai a sake gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta samu ƙuri'un da za su ba ta damar zama takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Nuwamba, yayin da jam'iyyar Democrat ke share fagen hanyoyi na ƙarshe da za a bi wajen fidda gwani gabanin babban taron jam'iyyar da za a yi a watan gobe. Wata ƙididdiga da kamfanin jallancin labarai na AP a daren Litinin ta nuna Harris ta samu ƙuri'u sama da 2,200, adadin da ya haura 1,976 da ake bukata kafin a zaɓi ɗan takara.
Top Democrats have rallied to her in an attempt to put weeks of intra-party drama over President Biden.
Wakili AP ya ce manyan 'yan Democrats sun mara mata baya a wani mataki na ganin an wuce takaddamin makomar siyasar shugaba Biden da jam'iyyar ta kwashe makonni tana fama da ita. Kamfanin na AP ya kara da cewa ya samu adadin ne daga sanarwar da rassan jam'iyyar a matakin jihohi suka fitar a bainar jama'a da kuma hirarraki da yi da mutane. Dama tun gabanin shugaba Biden ya sanar da janye takarar shi, shugabannin jam'iyyar sun shirya kada kuri'a kafin babban taron nasu wanda za a yi tsakanin 19 zuwa 22 ga watan Agusta. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya iso nan birnin Washington DC a daren Litinin kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janye takarar shi. Matakin da ya kara jefa makomar dangantakar Israela da Amurka cikin yanayi na rashin tabbas a wani lokaci mai muhimmanci da ake yaki a Gaza. Masu lura da lamura sun yi ta dasa alamar tambaya kan wannan ziyara ta Netanyahu wacce aka sanar tun a watan Yuni, yayin da aka gaza cimma matsatsagaita wuta tsakanin Israela da Hamas. Ana hasashen Netanyahu na kokari ne ya fara share fage game da sabon gwamnatin da za a zaba a nan Amurka. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya ce a ranar Alhamis aka tsara Netanyahu zai gana da Biden a fadar gwamnatin Amurka ta White House.
Israeli leader will meet with US officials and be warmly welcomed by House Speaker.
Wakilar AP ta ce kazalika shugaban na Israeli zai hadu da jami'an Amurka inda kakakin majalisar wakilai Mike Johnson zai tarbe shi. Yayin da yake ziyarar Amurka, Netanyahu ya nemi ya hadu da Trump a wani abu da ake ganin yunkuri ne na kore raɗe-raɗin da ake yi cewa shugabannin biyu ba sa shiri. Jami'an Rasha sun faɗa a yau Talata cewa wani jirgi mara matuki da Ukraine ta harba cikin ƙasar ya faɗa kan wata tashar jiragen ruwa da ke kudancin Rasha, lamarin da ya halaka mutum guda. Wannan hari a cewar hukumomin rashin ya shafi yankin Kafkas inda ya raunata wasu ma'aikata kamar yadda gwamnan Krasnodar ya wallafa a shafin Telegram. Sai dai ma'aikatar tsaron rashin ta ce ta lalata jirage mara matuka 25 mallakin Ukraine, ciki har da 21 da Ukraine din ta harba ta kan Bahar al-Aswad da kuma yankin Crimea da rashin ta kwace. Jami'a a yankin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine sun ce su ma sun kakkabo jiragen rashin mara matuka, lamarin da ya jefa mutum 50,000 cikin duhu bayan da harin ya lalata turakun wutar lantarki. Dakarun Ukraine sun ce maharan, wato makaran da suka dasa na dakile har-haren sama, sun kakkabo jiragen rashin mara matuka guda 8, yayin da makamin belin zamin da ta harbo ya kaucewa inda suka kaikaita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu karanta sauran labaran, za mu gabatar muku da rahotonmu na farko daga Turai. Yayin da al'umma a faɗin duniya suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben Amurka na bana wanda zai gudana a watan Nuwamban bana, musamman ma al'amari na bayan nan inda shugaban ƙasa Joe Biden ya janye daga takarar, sannan ya ayyana Kamala Harris na taimakiyarsa a matsayin wacce yake so ta mai gurbin shi. Kowane irin ra'ayi al'ummar Turai suke bayyanawa game da yiwuwar takarar Harris. Ramatu Garba gare ki.
Madauki ita karan kanta a matsayin mace ta farko bakar fata wacce za a iya cewa ta tsaya takara, to in akan tsayawa takara ne a ci zabe ko kar a ci zabe, za a iya cewa Barack Obama ya riga ta. Amma shin tana da kwarewa irin na Barack Obama?
Shekaran gan Allah ya so ya yadda za mu ga mace ta tsaya president in US, kuma in Allah ya so ya yadda ta yi ta zama president in US.
To ra'ayoyi mababanta kenan da ake ci gaba da bayyanawa a sassa daban-daban na kasashen Turai a game da janyewar da shugaba Joe Biden ya yi daga takarar tare da sanar da Kamala Harris mataimakiyarsa a matsayin wacce za ta tsayawa jam'iyyarsa ta Democrat takara a zaben da ke tafe a watan Nuwamba. Ta cewa matakin nashi ya ɗauki lokaci, akwai masu bibiyar siyasar ƙasar kamar Sufiyan Muhammad Samunaka da ke cewa dama ya san za a rana.
To wannan abin da shi Joe Biden ya yi na ɗaukan matakin cewa ba zai ƙare wa jam'iyyarsa takara ba, gaskiya kusan masu nazari akan al'amuran yau da kullum suna ganin cewa abin bai rasa nasaba da abubuwa guda uku. Na farko dai shekarunsa, wanda haka yana da alaka da lafiyarsa. Na biyu kuma irin matsaloli da suka shafi na tattalin arziki na cikin gida na Amurka, da kuma abin da ke da alaka da sauran ƙasashe ƙawayen Amurka ɗin a ɓangaren tsaro da kuma ɓangaren tattalin arziki, kamar rikicin da ke faruwa yanzu a Isra'ila da wato da kuma sauran yankuna da gabas ta tsakiya. Sannan abu na uku, matsayin ita ƙasar Amurka ɗin akan abin da ya shafi tsaro na ƙasashen duniya. Duka waɗannan suna da alaka gaskiya da irin ƙalubalen da ko mai lafiya ne ka ce zai tinkari waɗannan abubuwan guda uku masu harshen damu a wasu ɓangarorin, to gaskiya abu ne ba mai sauki ba.
A yayin da wasu ke ganin tsayar da Kamala Harris mace baƙar fata ta farko da za ta taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar a matsayin wani babban kuskure daga jam'iyyar Democrat, masu rajin samar da daidaito kamar Mrs. Ruth Arley King na ganin irin goyon bayan da ta samu a cikin ƙanƙanin lokaci alamu ne na samun nasara.
Now I actually feel the race has begun. Now this is what we are talking about.
Tace gaskiya yanzu aka kada gangar siyasa a Amurka. Abinda muka jima muna muhawara a kai kenan a zo wannan matakin da za a fafata a tsakanin Kamala Harris da Donald Trump. Ina matukar farin ciki da faruwar hakan a zamani na. Da Ramana Sharif ita ma dai na ganin lokaci ne yayi da ya kamata a baiwa mata dama.
Muna fatan Allah kai mu ranar da mu gani to. It's good to see kamar muna da wata ko mu ga wata wurin wannan na bar mata yara matasa kowa san kamar ko mai kasa himma. Insha Allah, Allah ya taimake ka kai ka kai, kuma ba wani position, ba wani aiki, ba wani abin da za a ce mace baki yake. Ya samu duka muna munna for the first time mu samu mace ta zama president in US. Kinga unbreak all the barriers.
Nana Aisha na ta bangaren kuwa na ganin Mrs. Harris ita ce wacce za ta cika burin Amurkawa baƙaƙen fata da suka fito kwansu da ƙwarƙwatarsu suka goya tsohon shugaban kasar kuma bakar fata na farko wato Barack Obama baya amma ba tare da sun ga cikan burin su ba
ko da yake Obama ya zo ba a ga wani muhimmin abu da tai tasiri ba da zuwan shi so ina gani ita za ta zo ne da mutukar canji wanda abu ne da zai ba duk duniya mamaki in har aka bata dama
Ramatu Garba Baba muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus
to gaida Ramatu Garba da wannan rahoto har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kashin labaran duniya na biyu
To akalla mutum 157 ne suka rasa rayukansu a Habasha a wani yankin karkara bayan da aka samu zaftarewar kasa sanadiyar ruwan sama da aka tafka a yankin. Hukumomin yankin sun ce mafi akasarin waɗanda suka rasa rayukan nasu suna kokari ne su ceto waɗanda ibtila'in ya ritsa da su a yankin Kencho Shache Gozdi dake gundumar kudancin kasar ta Habasha. Yadda masu ayyukan ceto da jama'ar gari suke ta kokarin ceto mutanen da kasar ta rufe kenan bayan zaftarewar ta. Hukumomin sun ce a ranar Litinin adadin waɗanda suka mutu ya haura daga 55 zuwa 157 yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau Talata. Zaftarewar kasa matsala ce da ke yawan faruwa a Habasha a lokacin damuna wacce ta fadi tun a watan Yuni ake kuma sa ran za ta kai har zuwa tsakiyar watan Satumba. A yau Talata an baza 'yan sanda a titunan Kampala babban birnin Uganda a wani mataki na hana wata zanga-zanga da aka shirya za a yi. An shirya zanga-zanga ce da nufin nuna fushi kan yadda matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa kasar katutu. Shugaba Yoweri Museveni da ke mulkar kasar kusan tsawon shekaru 40 ya yi gargaɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa masu shirin yin zanga-zangar suna wasa ne da wuta. 'Yan sanda sun ce sun kama wasu 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa su uku bayan da shugabansu Bobi Wine ya ce jami'an tsaro sun kai samami hedikwatar jam'iyyarsa ta NUP. A dai shafukan sada zumunta aka yi kowar jama'a su fito wannan zanga-zanga wacce ta samu kwarin gwiwa daga wacce ake yi a Kenya da ke makwabtaka da kasar ta Uganda.
Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Rundunar sojojin Amurka a Afirka ta yi jan hankali kan yadda sojojin hayar Rasha na Wagner suke neman mamaye kasashen Afirka sannan a hankali ba tare da wata fa'ida ba. Lamarin da ya ja hankalinsu da tofa albarkacin bakinsu gare ka Hassan Maina Kaina.
Okay, we're in a new day and age in information space. There is illicit activity across.
Kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka, General Michael Langley, ke bayyana cewa muna cikin wani zamani da bayanai ke azazzala abubuwan asha a wani yanki ko yankuna. Misali, yayin da ba laifi bane kokarin cimma ga kaiwa ga alaka ta kasa da kasa tsakanin kasashe. Ina ganin yadda tarayyar Rasha ke ta karya dokokin kasa da kasa. Na zama barazana kai tsaye ga ka'idoji da manufofi irin na kasashen duniya.
We see that Wagner has been very very progressive at trying to establish control in African countries.
General Langley yace muna ganin sojojin hayar Rasha wato Wagner da ta hoɓasa neman samun angizo da tasirin fadaji a kasashen Afirka da ma kafa kanta irin waɗannan kasashen. Amma duk da hakan wannan bai samar da tsaro ko kwanciyar hankali da a wuraren da take hakan ba. Fido da labarai na gaskiya don tabbatar da bankado gaskiyar lamari musamman ganin mutanen da ke yankunan da Wagner ta mike kafa raunana ne don wargaza wancan farfaganda nata shine abin da ya kamata a maida hankali a kai farfaganda da gurbatattun bayanai sune kai tsaye ke haddasa rigingimu rura wuta da mahalata juye-juyen mulki da kuma rufe bakin kungiyoyin fararen hula da hakan ka iya zama makamashi ga cin hanci zalunci da danna yanci
as a smokescreen for corruption and exploitation. So with all that
Kalaman General Michael Longley babban komandan sojojin Amurka a Afirka to ko to ce fuska kwararru da masana ke kallon hakan Dr. Faruk Bibi Faruk kwararre ne kan sha'anin diplomasiya da kuma alakar kasa da kasa.
To gaskiya shi General Langley abin da ya faɗa abu ne wanda gaskiya ne. To Russia tun a lokacin da suka yi canjin mulkin suka da communist daga 1917-18 to sai ya zama na cewa suna jawo matsaloli da kutungula don bu su yadda da wannan wato mulkin mallakan ba. A yanzu amma sabon shirin da lasu take yi abin damuwa ne wanda shi yake damun su General Langley, wato shirin na cewa su ma suna shigowa Afirka ta hanyar kamfani ba ta gwamnati ba. Dan a da su Russia a gwamnatance suke taimakawa mutanen da za su iya barar da gwamnati su kafa tsari na communistanci su rike wannan communistancin kamar yanda suka yi da su Mengistu Haile Mariam, kamar yanda suka yi a Afirka ta Kudu Zimbabwe Robert Mugabe da su Augustino Neto da sauransu. To amma yanzu sai suka zo da za su kafa Wagner, sun kafa Wagner, ita kuma Wagner ta zama kamar wani kamfanin dojoji ne na zuwa ya tabbatar da muradin Rasha. Abinda zai rinka tarwa da yanzu yammacin duniya hankali shine Rasha ta dauki wannan matakin kuma wannan hanyar. To kaga dole ya zamana cewa za a rinka wannan irin wato korafi kala-kala akan abinda Rasha take.
Dr. Faruk Bebe Faruk. A bayyane yake dai waɗansu kasashen Afrika musamman da ke yankin Sahel na ƙara komawa ga ƙasar Rasha bayan juye-juyen mulki, inda Wagner ke a cikin kasashen nasu domin taimaka musu wurin shawo kan kalubalen tsaro. To shin kwalliya na biyan kudin sabulu? Tambayar kenan da na yi wa kwararre kan hulɗar diflomasiya Ambassador Suleiman Dahiro.
Duk lokacin da kaje labaru da suka fito daga wayannan kasashe uku banda ta'addanci ba baka jin komai. Don haka komawa da suka yi wajen Russia ni ban ga zai biya musu bukata ba. Kuma Russia tana shiga cikin wayannan kasashen ba wai don tana son su bane, tana shiga ne saboda dukiyarsu, ma'adinansu.
Ambassador Suleiman Dahiro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To kana dai a sha'afa sashin Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta na Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da gaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu Farfesa Abdullahi Mustapha, inda ya fara yin bayani kan nau'in iri da ake ingantawa na GMO da kuma wanda ake jirkirta masa halitta wato hybrid, wannan da yana zuwa ne bayan da aka fitar da sabon irin masara na Taylor Maize da wasu 'yan Najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta. Ga dai Madina da ci gaban tattaunawar.
Amma kuna hada hannu da wannan ma'aikata da kace su ne suke bincike kenan? Eh, kwarai da gaskiya shine dalili. Su za su ce ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata. Mun kuma sai mu ga cewa gaskiya ne. Dama mu gwamnati ta kafa wannan hukuma ne domin ta biya bukatun al'umma. Biya bukatun al'umma kuwa shine aikin gwamnati. To wannan dama suna aikin gwamnati ne. Gwamnati idan har ta ga cewa ya kamata a rage ciwon makanta a irin wayannan guraren domin cin wannan vitamin A din, sinadarin vitamin A yana sa a sami makanta. To idan har gwamnati za ga cewar ga abin da ya kamata a yi kuma ta je ta aiwatar, kaga gwamnati ta aiwatar da aikin ta. To dama mu ma'aikatan nan aikin mu kenan mu aiwatar da abin da gwamnati take so domin a samu a gudu tare a tsira tare.
To yanzu me yasa mutane ba su fahimci wayannan bayanan da kake da amfanin sa a jikin mutum ba, ake korafe cewa a daina cin iri da aka inganta.
A'a, ai ingantawar kala-kala ce, wato ko ina fahimce ki shi irin da ake ingantawa kamar yadda ne miki bayani a baya, akwai wanda ake kira hybrid, sannan kuma har aka zo a wannan mataki da ake maganar su wannan da aka inganta halittar su a Hausa kenan, wanda ake kiran su genetically modified organism a Turanci, wato ko su ne a takaice kuma ake kira GMO. Su GMO abin da yasa mutane suke ta maganganu akai watakila rashin fahimta ne da kuma tsoro. Kin san lokacin da aka kawo abu aka ce gashi an zo an yi magana akan shi sabo ne, sai kiga mutane suna ta tsoro. Misali, zaki ga cewar shi wannan iri na GMO tunda aka fito da shi mutane suna ta korafe-korafe, suna ta maganganu, kamar yadda aka fito lokacin ita allura COVID. COVID lokacin mutane sun ta korafe-korafe, wasu suka ce in aka yi ma za ka yi kaho zai fito ma a jikinka a kanka, wasu za su ce ma a'a za ka magance, wasu za su ce za ka daina haihuwa, wasu za su ce kaza-kaza, duk irin wannan an yi su. To, ba za ka hana mutane faɗin albarkacin bakin su ba, amma dai a ƙashin gaskiya ko me ake yi, ita kimiyya da fasaha ta kawo ci gaba, domin kin ga inda ba dan ci gaba ba yadda za a yi a ci, da yanzu aka kawo hawa jirgin sama shi ma da zaki ga ana matsala a ce ai kashe mutane zai, a wancan lokacin ma da an yi. Yanzu abubuwan da aka inganta ta hanyar kimiyya, misali lokacin da ake maganar kawo ƙayyade haihuwa a ce za a iya allura ciki ya zube ko za a iya allura, kin gane, sai aka ce ai kai ma ka zama Allah, kana kokarin ka kawo wani yadda Allah yake halitta ko kai ka halitta, ko kuma a'a sai a ce mutumace ce ba ta haihuwa sai a zo a yi wannan abin da ake kira IVF, sai aka ce ayya ai su ma kirkiran mutane suke. To duk irin wannan, amma yanzu kin ga duk ya zo ya wuce. To haka ita ma irin wannan kimiyyar da ta zo an yi a wasu gurare, misali kasar America ta dade ta fi shekara 25 tana amfani da wannan fasaha, kuma mutane suna cin wannan fasahar ta da aka inganta ta, suna cin wannan iri da aka inganta ta hanyar genetically modified organism, kuma ba abin da ya same su, ba su yi kaho ba, ba su yi kansa ba, ba su yi kaza-kaza ba, wani abu da ya tabbatar da wannan. To haka zalika yanzu da ya shigo Najeriya ake son a inganta, wato kuma mutane abin da suka kasa fahimta shine ba wai irin America ne aka dauko, a'a, mu muna da irin mu wanda aka inganta, wanda ake kira hybrid. To a cikin wannan hybrid din wanda yake mai kwari, sai aka dauko kuma sai aka wannan fasahar da ake da ita sai aka kawo, sai aka saka a cikin irin namu. To sai aka inganta wannan. To namu yanzu ya zama shi ma ingantacce, yana da kariyar tsutsa, yana da kariyar fari. To wannan shine abin da mutane ba su fahimta ba, watakila suka yi ta raja'a suna ta fadin maganganu da wasu mutane wanda suke su hakan nan kawai sai su zauna su kirkire su labarin teburi mai shayi, ba su san yadda abu yake ba, kawai sai su kirkire shi sai su fadi su ce yana kaza, yana kaza, yana kaza, yana kaza. Amma a ainihin gaskiya ga yadda abin yake, irin mu ne hybrid aka dauka aka sa wannan fasahar, ita kuma fasahar da ake sawa, wato ko shi irin, misali manoma za su yadda da ni cewar a cikin gona da ai ba mu da wannan tsutsar da take zuwa ta cinye ganyen masara, ba mu da tsutsar da take tunkudau wanda take zuwa ta cinye haƙusu ƙwayoyin masara idan sun fito a jikin ita masara. To amma yanzu da wannan cututtukan suka shigo, dole a samu kariya, in ba haka ba masarar ba za ta samu, kuma mutane sun daina cin masara, sun daina cin dawa, sun daina cin gero. Kai dawan ma ita kanta ai akwai kudiji da yake zuwa ya dame ta, kudiji kuma yana hana ta ci gaba, yana gana ta girma, wanda manoma sun san meye kudiji. So wannan shi ma ana ta kokari yadda za a yi ta hanyar wannan genetically modified organism a cire wannan kudiji din daga jikin daga damun ita kanta dawa. To duk irin waɗannan abu baɗan wasu abu ne wanda idan ka kawo su za su kawo ci gaba. Misali an ɗauko ita wannan fasahar, gwari-gwari abin da yake akwai shine ita wannan fasahar da yake jiki, fasahar ita tana da akwai ƙwari da suke daga ƙarƙashin ƙasa. Su ƙwarin da suke da ƙarƙashin ƙasa su ne waɗanda suke da kariya daga waɗannan ƙwarukan ko tsutsotsin da suke zuwa su damu masara, su hana ta girma ko su cinye ta. To wannan sai aka ɗauko wannan ƙwaran, sai aka ɗauki fasahar shi, sai aka saka, domin shi ƙwaran in yana tsaye ƙwari ba za su zo su same shi. wa'anda suke zuwa su yi abin illa to shi kuma sai aka dauko fasahar da aka bincike aka gano kwari suna gudun shi sai aka dauko sai aka saka a jikin masara to ita wannan masara ita ma kwari ba za su zo su hauta ba kin ji abin yadda yake ba wani dadi ba ragi kwari ba za su zo su hauta ba to in kwari ba su zo sun hauta ba za su yi mata illa ba in ba su yi mata illa ba za a sami yalwar habakar samun amfanin gona da yawa yadda manomi zai sami inganci na kayan abinci kuma zai siyar cikin walwala kuma ba zai sami nakasu akan abin da ya saka domin ya siyar ba to wannan shine abin da yake akwai abin da ake kira genetically modified organism wannan fasahar da aka dauko aka saka a cikin kwayan halittar masara
wato ba wai wani abu ne aka sa da ya bambanta irin masara da ne wanda kuka inganta da wanda yake da can duk abin nan din su daya
shine dai kawai fasahar aka dauko aka saka
saboda ya hana lalacewa
shikenan fakat wannan shine genetically modified organism
to hybrid kuma fa
hybrid shi ba a dauko kwayar halitta an hada ba wannan fasaha ce local da ake amfani da ita a inganta an fara tun daga kaka da kakanni aka zo aka ci gaba aka inganta ta yadda shi kuma an samu fasahar da ba kariya gare ta ba a'a tana bayar da habakar amfanin gona ita ce hybrid to amma wannan kuma da aka saka GMO ana kawo kariya ne kariya ga fari kariya ga tsutsotsin
to yana da lahani a jikin mutum
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku amsar wannan tambayar yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu Farfesa Abdullahi Mustafa da wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to an gaishe ka Hafiz sai kuma wasu daga sakonnin ku masu sauraro
yanzu kuma lokaci yayi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu ka tura email za kuma mu fara ne da ra'ayin hadin gwiwa daga Musa na Cali mahangi jihar Katsina da Bala na Cali Gombe masu cewa a gaskiya matakin da shugaba Biden na Amurka ya dauka na hakura da takara ya baiwa mataimakiyarsa Kamala Harris damar hakan ya dace kuma abun a yaba masa ne matuƙa ya kamata yan siyasar mu na Afirka da shugabanni su koyi da shugaba Biden sai kuma ra'ayin Ali Raftana Gashuwa mai cewa shugaban Amurka Joe Biden yayi kokari saboda yadda ballon mangoro ya huta da kuda hakan ya kara masa farin jini a duniya da duka shugabannin haka suke yi da su huta sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa to talakawan Najeriya kun ga dai illar karbar na goro a lokacin zabi gashi dai kun zabi shugabanni da hannunku sannan kun dawo kuna cizon yatsunku to an ce dai haihuwa daya horan mai jego don haka a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu alƙalanci na hannunku
madallah yanzu kafin mu sallama da ku ga Mahmudu ya sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice
mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta samu kuri'u da za su bata damar zama itakar shugaban kasa a zaben da za a yi watan Nuwamba yayin da jam'iyyar Democrat ke share fagen hanyoyi na karshe da za a bojan fidda gwani gabanin babban taron jam'iyyar da za a yi a watan gobe wata kididdiga da kamfanin dillanci labaran AP a jiran Litinin ta nuna Harris ta samu kuri'u sama da 2,200 adadin da ya haura 1,976 da ake bukata kafin a zabi dan takara kamfanin na AP ya kara da cewa ya samu adadin ne daga sanarwar da rassan jam'iyyar a matakin joyi suka fitar a bainar jama'a da kuma hirarraki da yayi da mutane. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya iso nan birnin Washington DC a jiran Litinin kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewar takararsa matakin da ya kara jefa makomar dangantakar Israila da Amurka cikin yanayi na rashin tabbas a wani lokaci mai muhimmanci da ake yaki a Gaza. Masu lura da al'amura sun yi ta dasa alamar tambaya kan wannan ziyara ta Netanyahu wacce aka sanar tun a watan Yuni yayin da aka gaza cimma matsayi ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Jami'an Rasha sun faɗa a yau Talata cewa wani jirgi mara matuki da Ukraine ta harba cikin kasar ya faɗa kan wata tashar jiragen ruwa da ke kudancin Rasha lamarin da ya halaka mutum guda. wani hari a cewar hukumomin rashar ya shafi yankin Kafkas inda ya raunata wasu ma'aikata kamar yadda gwamnan Krasnodar ya wallafa a shafin Telegram. Sai dai ma'aikatar tsaron rashar ta ce ta lalata jirage mara matuka 25 mallakin Ukraine.
To masu sauraro da wannan ne kuma zamu nade tabarmar shirinmu na yanzu. Sai zuwa can an jima kuma da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Mu sake dawowa shirinmu na dare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona wa Mai Mandudu da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injin ya muta yanzu kila. Ni Aisha Mu'azu da ni gabatar nake cewa Mahadu zuwa anjima, amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe yana nan tafi. Ma'assalam.